wasu da ake zaton yayan gungiyar Boko Haram ne ko ISO ba ta kace sun halaka mutane 26 a kananan hukumomi daban-daban a jihar Borno dake shirar arewa maso gabacin Najeriya. Wadannan hare-hare ya aikuna ranar Laraba da ta gabata wanda kwamishinan yan sandan jihar Abdul Umar ya tabbatarwa muryar Amurka yana mai cewa wadannan mahara sun ga hari garin Magumeri inda suka kokarin farma wata tawagar yan sanda da ake kira crack team da kuma suka kwace motar yan sandan wanda daga bisani ta samu nasarar kwato wannan mota sannan suka harbe dan sanda wanda Allah ya masa wa'adi har ga da an kawo gawarsa zuwa garin Maiduguri. Yace akwai kuma wasu masunta guda 25 da aka kashe a karamar hukumar Dikko dake jihar Borno wannan ma ake zaton yan gungiyar Boko Haram ne ko ISO ba ta kace
sai an yi ne a Boko Haram sun je Magumeri sun yi attacking yan crack team a location nasu dai non ba aka repelling sun yi harbe bullet ya sami ne sai tun mu akai ya mutu
okay
an kaga mu tana asibiti
okay mu
sun tafi da motar mu sun tafi da motar mu kuma mun bi su amma an mu da sojoji an yi recovery motar
okay akwai kuma wani incident da aka ce a Dikwa
Adikowa mu sun kai hukumar sun kace mutum 25 masu kamun kifi.
Okay 25 ne ko?
25 na 29 na ga 29. Dan tara sun ji ciwo. Hudu za su ina ganin sai asibiti a Dikowa yanzu.
Okay.
Undergoing treatment.
Allah zaton cewa yayin gungiyar Boko Haram ko ISO ta kashe mutane fiye da 40,000 game da gade daga majalisar ɗinkin duniya ta nuna ran. To ko ya mutane ke kallon irin wannan hare-haren ganin cewa an so mu samu saukin lamarin?
Sunana Tijjani Usman Bello a nan Maiduguri. Eh to dama ai ba an ce wai an gama da su ne gaba ɗaya ba. Akwai lokacin da za su dan yi motsi a san don a san cewa suna nan. Amma dai Allah ayi halin da mun san cewa muna da tabbacin cewa an ci ƙarfin su ba kankani ba. Cikin kashi 100 an cinye 85 saura su yan kadan din ne su ne suke dan hana mutane su hana walwalan mutane da sauran su to amma kuma shi din ma muna fatan Allah ya so Allah zai kawo ƙarshen su ta yadda babu wani abin da zai saki faruwa irin wannan da ya faru a baya.
Sunana Audu Abakurama. Yanda kaga suke farmatawa masu kamun kifi wanda suke kauyuka kaman fada da suke tsakanin su ne sai wasu su alamun cewa haushi da suke ji a junan su ba su samu mutane ba koko ba su samu abin da suke so ba so koko suna da matsala tsakanin shugabancin wancan kungiya da wannan kungiyan shi yake kawo fada tsakanin su din kuma idan har jami'an tsaro za su yi wannan amfani da daman su shiga inda suke na tabbatar da cewa su
suna na malamu gaskiya abu da yake faruwa har yanzu jami'an tsaro ba su fita su yi patrol suna zaune a mazauni su ba wani karamin hukuma da yake cikin jihar Borno wanda ba kai soja an aje ba amma da inda sojoji nan suna zaune ba bakin titi ba inda za su kwa kasa za su yi tafiya inda ya kai kilomita 3 zuwa 5 to ba zai yi ba kana zaune sai mutum ya zuko ma har tukuna za ku yi kamerar martanin gaskiya inda haka ne kam har yanzu da sake gwamnatin tarayya dai da Allah muna mata kuka mu ɗan jihar Borno ma mu samu mu wala kamar sauran mutane inda da gaskiya an ci an saya musu kayan ake ga sojoji
wasu mutane kenan a jihar Borno ke bayyana ra'ayinsu game da irin har-haren da ake kaiwa yan kwanakin nan Haruna Daudu Biyu Baryar Amurka daga Maiduguri Najeriya.